Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 6 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto na musamman akan ziyarar aikin kwanaki biyu da shugaba Buhari ya kai zuwa jihar Kano. Daga cikin abubuwan da shugaban ya aiwatar har da yi wa ƴan fursuna afuwa su kimanin 500, wanda akan haka muke son jin ra'ayinku akan. Lambar kuma da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar. Za mu kawo muku takaitattun labarin wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta yi ne.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump ya ce yanzu Amurka ta amince birnin Quds ne babban birnin Isra'ila a hukumance, kuma ta fara shirin daga ofishin daga Tel Aviv zuwa Quds, batun da ya janyo suka daga yawancin kasashen duniya. A wani jawabi da ya yi yau Laraba, Trump ya ce birnin Quds ba mazaunin muhimman addini guda uku ne kawai ba, amma yanzu ya zama cibiyar ɗaya daga cikin misalai na ƙarfin demokuraɗiyya a duniya. Ya ƙara da cewa sama da shekaru 70 da suka gabata, jama'ar Isra'ila sun gina ƙasar da Yahudawa da Musulmi da Kristoci da kuma sauran addinai ke da ƴancin zama da yin addininsu bisa ga imaninsu. Ya kuma jaddada cewa Amurka ta ƙudura aniyar taimakawa wajen cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya wadda Isra'ila da Falastina za su amince da ita.
Ana yi ma babban ɗan shugaban Amurka mai suna irin nasa Donald Trump Jr. tambayoyi yau Laraba a wani zaman sirri na kwamitin sa ido akan ayyukan leƙen asiri na Majalisar Wakilai, ɗaya daga cikin kwamitocin majalisa da ke bincike akan yiwuwar katsalandan ɗan Rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Ɗan na shugaba Trump ya shiga majalisar ta wata ƙofar da ke baya domin bayar da shaidar. Trump ƙarami ya taɓa bayyana irin wannan a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijai a watan Satumbar da ya gabata, inda ya musanta cewar jami'an kamfe ɗin shugaba Trump sun haɗa baki da jami'an Rasha. Wani muhimmin batu ga masu binciken shi ne na wata ganawa da Trump Jr. ya yi fiye da shekara ɗaya a daidai lokacin da ake yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa a dogon benen mahaifinsa da ke birnin New York, inda nan ne helkwatar kasuwanci da siyasarsa. Trump ƙarami da sarkinsa Jared Kushner da shugaban yaƙin neman zaɓen Trump a wancan lokaci Paul Manafort sun gana da wata mata da aka bayyana matsayinta a babbar lauyar ƙasar Rasha Natalia Veselnitskaya, bayan da wani mai shiga tsakani ya faɗa wa Trump ƙarami cewa za ta ba shi wasu muhimman bayanan ɓatanci a kan ƴar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a matsayin wani ɓangaren taimako da gwamnatin Rasha za ta ba Mr. Trump a zaɓen. Amma Trump ƙarami da Kushner sun ce Veselnitskaya ba ta mallaki wasu bayanan sirri ba.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Maris, zaben da ake kyautata zaton cewa zai lashe a cikin sauki. Putin, wanda ya kasance a kan karagar mulki a matsayin shugaban ƙasa ko kuma prime minister tun shekaru 18 da suka wuce, ya yi wannan sanarwar ce a gaban ma'aikatan kamfanin harhaɗa motocin gas da ke so warjinjina masa. Gwamnatin Putin na fuskantar ɗimbin matsaloli yanzu haka, ciki har da zarge-zargen cin hanci da rashawa da talauci da rashin ayyukan kiwon lafiya masu inganci a ƙasar mai girma. Ko a jiya Talata ma an dakatar da ƙasar daga shiga gasar motsa jikin Olympics na Honturu a watan Fabrairu, wanda za a yi a Koriya ta Kudu a matsayin matakin ladabtarwa saboda yadda Rasha ta ba 'yan wasanta wasu magungunan ƙara kuzari da za su taimaka musu su doke sauran 'yan wasannin ƙasashen ƙetare a wasannin shekarar 2014 da aka yi a Soshi.
Gobe Alhamis ake sa ran za a buɗe sabon filin saukar jiragen sama da aka daɗe ana jira a Dakar, babban birnin ƙasar Senegal. An kammala dukan ayyukan da suka kamata a wannan sabon filin jirgin sama mai suna Blaise Diane a bayan da aka kwashi sama da shekaru 10 ana aikin sa. Filin jiragen mai nisan kilomita 47 daga Dakar babban birnin kasar ya hade da babbar hanyar zirga-zirga ta kasar Senegal. Kuma za a hade shi da tashar jirgin kasa da ake sa ran za ta fara aiki a shekarar 2019. Wannan sabon tsari na daga cikin shirin rage cinkoson jama'a a birnin da kuma mayar da Senegal cikin manyan biranen yammacin Afirka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya kai ziyarar aiki ta kwana biyu a jihar Kano. Wakilin murya Amurka Muhammadu Ibrahim Kwari na dauke da bayani.
Gabanin ya bude asibitocin guda biyu sai da shugaba Buhari ya kai ziyarar ban girma ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu. Kana daga bisani ya ziyarci gidan kurkuku na kurmawa da ke tsakiyar birnin Kano inda har ma yayi afuwa ga wasu daurauru su 500.
Ina ga mutane su yi hakuri abinda suke tsammani zai afuwa da sauri. Lokacin da na zo a cikin kayan sarki ga kuriciya na samu waɗanda suka yi gwamnati da suka yi minista sai kai su kiri-kiri. Na ce to duk kuna da laifi sai idan kun tabbatar ba ku da shi. Domin ma aka kama ni aka kulle ni. Saboda haka a sha'anin siyasar Najeriya ba abin da gwangwani ba.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan a fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu. Duk da cewa shugaban bai bayyana wani aiki da gwamnatin tarayya ke shirin gudanarwa domin bunƙasa rayuwar mutanen Kano ba, sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya bayyana fatan samuwar hakan.
Za mu ci gaba da addu'a, za mu ci gaba da ba da shawarwari da kuma fatan alkhairi. Muna fata kafin shekara ta zagayowar Allah ya kai mu, shugaban ƙasa zai zo ya bude manyan ayyuka wanda gwamnatin tarayya ce a Kano. Muna roƙon Allah ya nuna mana wannan rana, kuma mun gode da aka zo a bude mana waɗannan manyan ayyuka da gwamnatin jiha ta yi.
Kafin ya kammala ziyarar aikin a gobe Alhamis, shugaba Buhari zai ƙara bude wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kano ta aiwatar ko kuma take kan gudanarwa. Kana zai gana da shugabannin 'yan siyasa da 'yan kasuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Madalla Mahmud Ibrahim Kwari, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne game da afuwar da aka yi wa fursunoni 500 a lokacin da shugaban Muhammadu Buhari yake ziyarar aiki a Kano. Amma kafin nan mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. 2-2, 2-5, 2-6, 5-5.
To, mun samu kira na farko a yau daga jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna? To, ina kyau zaton layin ya yanke. Kar amanta maudu'inmu na yau shine afuwar da aka yi wa fursunoni 500 a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara a aiki a Kano. Wake magana daga Gombe?
Assalamu alaikum. Dan Bagio daga Gombe.
To, Dan Bagio, ya menene ra'ayinka akan wannan batu?
Gaskiya ni wannan abuwan da aka yi gaskiya na yi farin ciki kuma.
Hello? Hello? Dan Bagio, kana ji na? To, da alamar ya layin sa ya goce, bari mu tsallaka jihar Niger. Wake magana daga jihar Niger?
Assalamu alaikum. Kuna magana da Sama'il Ala Kwankwason Fulatan, karamar hukumar Rogo, mazaunin Shileja, karamar hukumar Niger.
To, Ala, me ra'ayinka dangane da wannan batu na ziyarar Muhammadu Buhari kuma?
Hakika mu al'ummar jihar Kano mun yi farin ciki da ziyarar shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari. Kuma a cikin wannan ziyara ta sami albarka har ya samu damar lekawa gidan kurkuku inda ya yi wa waɗansu afuwa a ƙalla wajen mutum 500. To, hakika mu wannan.
Hello? To, shi ma dinna kin san layin nasa ya yanke. Wake magana daga Idaga Ekiti?
Yawwa, kana magana da Sabi Dado Yarimawa kan fa karamar hukumar Tofa jihar Kano da kanan jihar Ekiti.
To, dan mutanen Tofa, me ra'ayinka dangane da wannan batu?
Yawwa, to ne dai ra'ayina a gaskiya kamar inda mai girma shugaban ƙasarmu ya yi ƙoƙari ya fito da waɗannan bursunoni. To, ya dace shi ma gwamnan jihar Kano ya je ya samu shi ma ya fitar da kamar 1000 guda ma. Ciyamominmu guda 44 ya dace su ma kowanne ya je ya fitar da kamar guda 1000. To, insha Allahu, da yarda Allah za a duka ɗan samun harkokin inda za a duka samu. Ya samu ya fito, to insha Allahu wannan ya zama aya a kansa, da yarda Allah ba zai yi kokarin da zai koma ba. Insha Allahu, ina ganin akai haka, to za a dinga samun saukin cinkoson gidan bursun. Assalamu alaikum, Sabi Dado da kanan jihar Kiti, Yarimawa Kamfa.
To, madalla dan mutanen Tofa, yanzu kuma matsalaka jihar Jigawa. Wake magana daga Jigawa?
Kuna magana da Bashir Usman Reza, malam Madori.
To, Reza, me zaka ce game da wannan al'amari?
Wallahi, wannan al'amari ina yi wa mai girma shugaban ƙasa barka da zuwa, Allah kuma ya bari shi gina lafiya da alfarma annabi.
To, amin.
Kuma wannan abu da ya yi na fursunoni da ya rage musu ko ya musu
afuwa,
to wannan abu ya yi daidai. Allah ya saka mana da alkhairi, Allah ya saka masa alkhairi da alfarma annabi, Allah ya saka gama da wannan mulki lafiya da alfarma annabi.
To, madalla, mun gode. Alaikum salam. To, sai kuma jihar Kebbi. Wake magana daga jihar Kebbi? Hello?
Hello?
Na jihar Kebbi, layin naka yana dan yankewa kaɗan. Menene sunanka kace?
Muhammad Ajala,
menene ra'ayinka akan wannan batun?
Shugaba Buhari ya yi galumin nan mun alƙai. Duk da kuma wanda ya yi, to wallahi su wa'annan.
To, da alama yau dai muna samun matsaloli da wayoyin namu, wasu suna fara magana suna yankewa, wasu kuma ba suna kira ba ma jinsu. Yanzu bari mu tsallaka Kwantagora ko za mu iya samu. Wake magana daga Kwantagora?
Abubakar Agaji Dogo Hadama, Kwantagora Local Government, Niger State.
To, Mala Abubakar Agaji, me za ka ce game da wannan batun?
Gaskiya na yi farin ciki da Allah ya kai shugaban ƙasarmu a Kano, jihar Kano. To, haka irin haka yana da kyau. Shugabanni suna haka, suna afuwa ga masu fursuna da haka. Alhamdulillah, Allah sa mu ba ya kawo mana ziyara a nan jihar Niger tamu.
To, amin, Abubakar Agaji. Sai kuma jihar Zamfara. Wake magana daga Zamfara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Arma Ya'u Baka Aikin Yaro, Kaurani Murja, Zamfara.
To, Arma Ya'u Baka Aikin Yaro, menene ra'ayinka game da wannan batun?
Ra'ayina a wannan batu, gaskiya wannan ziyara da shugaban ƙasa ya kai abu ne wanda ya dace. Sannan muna kira ga sauran su alƙalai, ya kamata yanzu su wanke hukuncin arziki. musamman wayan da muke gani ana kamawa musamman haka yan siyasa zamu ga an kama yan siyasa an ce an yi bela mutum amma ba an so shi ba muriwa magana irin su sanata kokosu da su bukura saraki da su kuma sanata amsa rerin bakura wayannan an ka an ce an kama su ana shirya da su amma za ka ga an ce an zo wanke su amma za ka ga mutum barawo mutum ya saci ko kaza abu zai sata dace an mai daurin da bai dace ba gaskiya alkalai ariba
to madalla armayau yanzu kuma bari mu tsallaka jihar Niger wake magana daga Niger
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
sunana Bala na Buta daga Nasarawa Kanji amma ina nan Shanga local government a Kebbi State
to Bala na Buta menene ra'ayinka game da wannan batu
to game da ra'ayina sai dai mu yi godiya ga shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi saboda mutane su dan yi mai uzuri abinda ya sani cewa shugaban kasa uzuri a lokacin da bai ziyarci jihar Kano ba
to shi ma dai layin nasa na Niger Malam Bala ya tsinki bari mu je Kaduna hello wa alaikum assalam wake magana
daga Kaduna Nigeria
to Adamu me ra'ayinka game da wannan batun
to ni gaskiya ba shakka ko ba komai za a ce shugaban kasa yayi rawan gani duk da ya so ya dan makara kadan duniya da siyasa in muka shiga shekara ta 2018 siyasa zai kankama ga dangada to amma hakan da yayi kyau sannan kuma waɗannan fursunoni da yayi musu afuwa to ba fa ai musu afuwan a kuma sake su a gari ba kadai ya kamata a ce an tadar musu da inda kuma za a mallaka musu ko kuma a samu musu wasu kayayyaki wanda za su ci gaba da sana'o'i don rayuwar su ya dawo tamfar irin namu mu da muke sake muna sana'o'inmu sannan kuma duk kira-kirayen da ake dangane da a ce kaza da a ce kaza ba shakka shugaban kasa yana da kyau da ya bude kunni da kyau irin wannan ziyara da ya kuma amma ya kamata a ce ya ambaci wasu manyan ayyuka da zai yi a jihar Kano din na gwamnatin tarayya wannan mu ji dai na jiha ne yaje ya kaddamar da shi saura nashi na gwamnatin tarayya kayan da mai girma sarkin Kano ya ambata
to madalla mun gode Malam Adamu bari mu koma jihar Kano din wake magana daga Kano
Adu Baba Hamza tsanyar mujidan karma kuma garko jihar Kano tarayyar Najeriya
to Baba Hamza me zaka ce game da wannan batu
to ina Buhari fatan alheri da wannan jihar da yake a jihar Kano mu da fatan Allah ya sa ya gama lafiya ya koma lafiya Allah ya sa kuma mu samu ci gaba a jihar Kano da tarayyar Najeriya gaba daya
to amin mun gode to wai kuma dai har yanzu har ila yau a jihar ta Kano hello to shi ma layin nasa yanke kamar inda na faɗa dai da baya cewa yau muna dan samun matsalar wayoyin namu an kira suna ta tsinkewa ko daga mu ne ko daga ku ne to ba mu sani ba a dai ci gaba da gwadawa yanzu bari mu je Taraba wake magana daga Taraba
Dauda Adamu Maya Silbe
to
daga Shaka local government
Dauda menene ra'ayinka game da wannan batu da ake
wal ga ra'ayina nan Buhari ya je Kano don Allah Buhari ya tuna a Taraba mawa ya zo saboda mu ma ya zo ya bude mana asibitoci da sauransu
to madalla Dauda Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su san ji har yanzu dai kar amanta muna magana ne akan afuwar da aka yi wa fursunoni a jihar Kano yau sakamakon ziyarar shugaba Buhari bari mu tsallaka Zamfara wake magana daga Zamfara
kulana Haji Bala Sama'i daga Furfuri karamar hukumar mulki ta Bangudu a jihar Zamfara
to Haji Bala me zaka ce game da wannan batu
a gani zan ce ya Buhari ya kyauta kuma ya kyauta da yake ziyara a jihar Kano da wannan afuwa da yayi amma muna ba shi shawara ya ribo ya arewa ribo ta arewa da sai da jiya rahama domin ya yi tabbatar arewa ya kuma kure na kanfi
to madalla bari mu tsallaka jihar Niger wake magana daga jihar Niger
Ibrahim mai wankin hula a Kimba mai godiya
Ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka dangane da wannan batu
to gaskiya ne ra'ayina game da wannan batu dama masu yawanci wannan fursunoni zalunta su ake yi
muna sauraron ka
saboda akwai manyan yawa saboda ga manyan barayi na waɗanda yake sun saci tujiyar ƙasa sun hana ƙasa ta ci gaba ba a kama su ba an musu hukunci sai wanda yake daga wani ma abin da ya sata duk bauchi naira 10,000 ma sai a gaggame shi a kotu gaba ɗaya din yi galla zamu dama cin gaba ɗin su cewa su aka kuma Allah ya kiyaye gaba ya ra'ayina kenan
to madalla mun gode Ibrahim wankin hula bari mu tsallaka jiga Sokoto kenan ko wake magana daga Sokoto
Garba Mai Rogo.
To, Malam Garba Mai Rogo, menene ra'ayinka ga wannan batu?
To, gaskiya mun ji daɗin abin da General Bahari ya yi kwarai da gaske. Allah ya shi ƙara taimaka masa.
To, amin.
Allah ya taya shi bureku.
To, amin, amin.
Na gode.
To, madalla, mu ma mun gode. To, bari mu shiga Katsinan Dabo, Katsinan Dukko, na ce Katsinan Dabo. Wace magana daga Katsina?
Zayyana Abdullahi Yankara, wanda aka fi sani da suna shugaba Zayyana Yaro Yankara.
To, Rayanu, menene ra'ayinka game da wannan batu a gurguje?
Ina yi muku fata alheri.
Muna amsa.
Kuma ina yi makasa fata alheri ga baki daya.
To.
Domin halartar shugaban kasa General Usman, General Muhammadu Buhari a jihar Kano. Tare da yima wa'annan fursunoni afuwa. Wannan abu ya yi mana daɗi kwarai da gaske. Allah kuma ya ba shi albarkar abin da ya yi. Kuma muna roƙon shugaban ƙasa ya kai ziyara jihar Kano, saura gida Najeriya, saura gida jihar Katsina. Allah ya kawo shi jihar Katsina. Ku huta lafiya. Assalamu
alaikum. To, madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Kuma da kiran ka sai ne muka zo ƙarshe a wannan rana, sai kuma guban Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon maudu'in, kuma za mu buɗe wayoyinmu a ci gaba da kira, za mu ci gaba da amsawa. Yanzu kuma sai labarin wasanni, amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Koyar da Accra House of Folk wasa, wato Frank Nuttall, wadda ya tafi hutu a ƙasarsa Scotland, inda yake bukatar lallai sai Accra House of Folk su aiko masa tikitin komowa ƙasar Ghana shi da iyalinsa. Wannan matsayi nasa lallai ya jefa Accra House of Folk cikin tsaka mai wuya a cikin shirye-shiryen da take yi na karawa da kuma sai a san tikotoko a yayin cikan Ghana shekaru 60 wadda za a yi a ranar 24 ga wata Disamba. Sai kuma wannan labarin, inda captain din Accra House of Folk Thomas Abbey yake ƙaryata raɗe-raɗen da ake cewar yana niyan canza shika zuwa kuma sai a san tikatoko, duk da ƙarfin rahotannin da ake ta yayatawa. Sa'annan kuma ya ce maganar Edwina Stars ma babu gaskiya a cikinta. Haka kuma captain din Liberty Professional Samuel Safu shi ma ya bayyana ƙarar cewar maganar da ake cewar zai canza shika zuwa kuma sai a san tikatoko babu kamshin gaskiya a cikinsa. Sai yanzu da mu duba abinda mai koyar da Edwina Stars Yusuf Abubakar, wadda ita ce zakarar Premier League Ghana, yake fada cewar ya sha aradu sai ya kawo ƙarshen kangin da aka kakabawa clubsin din Ghana na kaiwa matsayin da ake cewa group stage na gasan zakarun Africa a sabon shekara, in ya soma campaign din sa na cin wannan kofi na zakarun Africa. A ranar Lahadi, in Allah ya kai rai, zababbun ƴan wasan bangaren arewacin kasan nan da kuma na kudanci za su fafata a Tamale Sports Stadium domin tunawa da marga mataimakin shugaban kasar Ghana Alhaji Aliyu Muhammad, dangane da irin gudunmuwar da ya bayar dangane da gina wannan wurin wasa. Bayan wannan wasa za a sanya wa wannan filin wasa sunan marigayi Alhaji Aliyu Muhammad Sports Stadium.
Ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jami'an kasar Vietnam sun ci gaba da daukan matakan murkushe 'yancin fadin albarkacin baki. Wanda ya fada cikin wannan tarko kwana-kwanan nan shine wani dan raji Nguyen Van Ho, wanda aka yanke wa hukuncin shekaru 7 a gidan yari akan zargin da ake masa na hada farfaganda akan gwamnatin kasar da nuna sakonnin na kin gwamnati ta hanyar harhada bidiyo tare da dorawa akan yanar gizo da niyyar nuna rashin yarda kan yadda gwamnati take takalar lamarin zubar da dagwalo mai guba a shekarar 2016. Shari'ar Ho an yi ta ne a cikin awa 2 da rabi rak, kuma bai samu lauyan da zai kare shi a kotun ba. Kana bayan shekaru bakwai da aka yanke mishi a gidan yari, kotun ta kara da cewa za a yi mishi daurin talala har na tsawon shekaru uku bayan fitowarsa daga gidan kurkukun. A watan Afrilu shekarar 2016, wani kamfanin robobi na kasar Taiwan mai suna Formosa Plastics ya saki wasu sinadarai masu guba daga babban kamfanin su wanda yake tashar jirgin ruwa ta Hatin. Sinadaran sun yi sanadiyar mutuwar akalla ton 115 na kifaye, abinda ya yi sanadiyar jefa masunta da masu sana'ar yawon bude ido a larduna hudu na kasar a halin rashin aikin yi. Kamfanin ya sha alwashin bayar da dalar Amurka miliyan 500 domin gyara wuraren da abin ya shafa da kuma biyan diya ga mutane, amma gwamnatin tana fuskantar zanga-zanga akan adadin kuɗin da kuma yadda take daukar lokaci wajen biyan jama'a kuɗaɗen. Ho shine mutum na farko da ya watsa labaran zanga-zangar da mutane suke yi kai tsaye ta internet a kofar masana'antar karafa na kamfanin da ke Hatin, inda yayi amfani da injin drone. A watan Oktoban da ya gabata ne, bidiyon shi mai nuna masu zanga-zanga fiye da 10,000 ya ja hankalin mutane da yawa a duniya. Mataimakin daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai kula da yankin Asia, Phil Robertson, ya yi watsi da hukuncin hotun na cewa wannan hukuncin da aka yanke wa Ho ya nuna karara yadda gwamnati ta kuduri aniyar jujjuya mutane kan harkokin shari'a da kuma haƙƙin bil'adama. Ya kara da cewa, ta yaya za a yi a ce shugabannin wani babban kamfani mai rassa a kasashen duniya waɗanda suka gurɓatar da teku, wanda ya yi sanadiyar durƙusa da tattalin arzikin yankin da larduna hudu, sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum, amma kuma matashin ɗan jaridan da ya taimaka wajen ban kadar asirinsu ya tafi gidan kaso. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Norrett ta ce abin damuwa ne yadda kame da hukunta masu zanga-zangar lumana a Vietnam tun shekara 2016 ke karuwa. Amurka tana kira ga Vietnam da ta saki Van Ho, Mother Mushroom da duk mutanen da ake daure da su saboda ra'ayoyinsu sun sha bamban da na gwamnatin, kuma ta sakarwa da al'ummar Vietnam mara su bayyanar da ra'ayoyinsu cikin lumana ba tare da tsangwama ba, kuma ba tare da fargabar za a ci zarafinsu ba. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga marin Dauda da labarai, amma a takaici.
Shugaba Donald Trump ya ce yanzu Amurka ta amince birnin Kudus ne babban birnin Isra'ila a hukumance, kuma ta fara shirin daga ofishin daga Tel Aviv zuwa Kudus, batun da ya janyo suka daga yawancin kasashen duniya. A wani jawabi da ya yi yau Laraba, Trump ya ce birnin Kudus ba mazaunin muhimman addinai guda uku ne kawai ba, amma yanzu ya zama cibiyar ɗaya daga cikin misalai na ƙarfin demokuraɗiyya a duniya. Ya ƙara da cewa sama da shekaru 70 da suka gabata, jama'ar Isra'ila sun gina ƙasar da Yahudawa da Musulmi da Kristoci da kuma sauran addinai ke da 'yancin zama da yin addinansu bisa ga imaninsu. Ana yi ma babban ɗan shugaban Amurka mai suna irin nasa Donald Trump Jr. tambayoyi yau Laraba a wani zaman sirri na kwamitin sa ido akan ayyukan leƙen asiri na Majalisar Wakilai. Ɗaya daga cikin kwamitocin majalisa da ke bincike akan yiwuwar katsalandar Rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar da ta gabata. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Maris, zaben da ake kyautata zaton cewa zai lashe a cikin sauki.
Tun da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama baki ɗaya, za mu yi amfani da wannan damar mu ta injiniya mai gora makeri kwanta gora da iyalansa baki ɗaya murnar haihuwar yaro da aka yi masa wanda aka raɗa wa suna Umar. Allah ya raya kuma ya baiwa mai jego lafiya. Yanzu amadadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Saida Hamdun da ta haɗa shirin, sai injiniyanmu Malam Zubair. Ni Nazar Ahmad Hausawa ya ce mu kwana lafiya.